an samu barkewar allobar kendar biri a jihar Bayelsa dake yankin Niger Delta a Nigeria. Kamar dai yadda bayanai suka nunar, ma'aikatan lafiya ta jihar ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce an kebe kimanin mutane 10 da suka kamu da cutar, ana kuma neman wasu da dama da ake tsammanin sun kamu da wannan cutar domin su ma a killace su wuri daya. To sai dai kuma ma'aikatan lafiya ta jihar ta Bayelsa ta aike da samfurin kwayoyin cutar ta allobar kendar biri a sashen gwaje-gwaje na hukumar lafiya ta duniya dake kasar Senegal domin tantancewa, yayin da sakamakon gwajin zai tabbatar ko alloba ce. Bayanai dai sun nunar cewa daga cikin mutane 10 da aka kebe, akwai wani likita daya, kuma akalla mutane 49 ne ake nema domin a kebe su wadanda ake zaton sun kamu da cutar. Wasu rahotanni kuma na nuna cewar mutane 10 sun mutu. Mr. Daniel Maxin shine commissioner ma'aikatar watsa labaru a jihar ta Bayelsa, kuma na tuntube shi ta wayar salula. Yace yana cewa ne akalla mutane 10 ne lamarin ya shafa, kuma an kebe su wuri daya, ana nan ana kula da su domin gudun yaduwar cutar a sassa daban-daban na jihar ta Bayelsa. Sannan kuma a tsaye muke wajen ci gabar da daukar matakan da suka kamata a hukumance. Wasu 'yan jihar ta Bayelsa da mazauna jihar sun bayyana halin da ake ciki bayan barkewar wannan cutar, kuma ga abin da suke cewa. Wannan da ke da suna Ricky Wike da ke zaman dan jihar ta Bayelsa ya ce wannan masifa ba al'ummar gari kadai ta shafa ba, hadda wasu likitoci da dama, kuma muna fatar gwamnati za ta maida hankali a kai domin dakatar da wannan allobar.
Sunana Alhaji Usman Adamu Mansalawa. Abin da ke rikin labari a kai shine wanda aka kwantar a asibitin koyarwa da ke a Okulo Biri yanzu. Wani likita ya kamu da kuma wata mata, ita ma tana fama da wannan lalura. Amma dai mutuwar gaskiya bani da labarin ko musamman ta tsariyar kisan wasu mutane ko kuma a harin zuman labar, ko wata ta wasarwa cewa ga shi an mutu da hali da mutane suka wani ta wasarwa wanda suka kamu da lalura.
Kamar mutane suna ci gaba da gaisa da ƴan uwansu bayan wannan abu ya faru, irin musafa da aka saba yi.
Gaskiya wato ana ci gaba da yake, wasu har yanzu sakonnin basu yawaita a mutane basu abin ya zo musu kamar nake ba zata, wasu gane kuma har yanzu sun zaka ba mutum hannu sai ya shinka sai ya daga maka hannu ya gaisa da kai ya wuce. Wasu kuma suke labari ba sa baka hannu kai sai kai kuma mu ci labari wannan lokaci sai ka daga mutum hannu ya gaisa da shi ya wuce. Wasu kam suna kiyayewa kan cewa suna jin shakkar yin musabaha da mutane kan wannan lalura, kan wannan cutar ta bayyana yanzu.
Cutar dai ta samu asali ne daga biri da sauran dabbobi da ake shiga daji da su, kamar irin su barewa da dai sauransu. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.